الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo kuma mallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin tare da watan sha'ban hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1440 wanda ya dace ma 15 ga watan hudu shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Ash-Shaykh Al-Hafiz Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala kafin darasi ne yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata daga murya game da fatar amin a lokacin da limami yake addu'o'i a cikin khutba wannan malamai sun kirgashi yana daga cikin bid'o'i waɗanda suke na sallar juma'a don ba a samu ba magabatan kwarai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna yin haka kuma tare da cewa manzon Allah yana addu'o'i a cikin khutba amma ba a same su ba suna daga murya suna cewa amin amin an gane ko a nan kenan in ma za ka faɗi amin ɗin za ka faɗe ta ne a ɓoye amma maganar a ringa daga murya har masallaci yana gumza to wannan kwata-kwata yana daga cikin bid'o'i waɗanda suke na sallar juma'a za a iya samun malami a yanzu wanda zai iya inganta hadisi ko ya raunana shi kwarai kofa ce a buɗe babu wanda ya kulle kofa wadda take ta ijtihad duk wanda ya zamanto ya cancanta ya karanci wannan fanni to ana a iya amanar da take kan shi an gane ko a iya abin da ya karanta a wannan bangare na ilimin hadisi to yana iya yin hukunci akan hadisi cewa hadisi ne ingantacce ko kuma hadisi ne wanda bai inganta ba amma maganar cewa an kulle daga kan wani wannan kwata-kwata wanda ya saba ma shari'a al'amari ne wanda kofa ce buɗe har zuwa kiyama kace bai iya yin azumi tunda ba iya yin azumi a matsayin shi na dattijo kenan abin da yake kan shi shine ciyarwa a madadin kowane yini ya bada mudu daya in kuma kwata-kwata ma baya da abincin da zai bada to kuma wannan Allah ya sauke masa la yukallifullahu nafsan illa ma ataha kuma la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha. Da haka kenan in yana da halin ciyarwa, wannan ciyarwa ita ce ta zama wajibi a kansa domin baya iya azumi. Duk dattijan da baya iya yin azumi kwata-kwata, ko kuma wanda in ya kai azumin sai da wahala, to Allah ya masa rangwame ya ajiye azumi. Amma iya abin da yake kan shi addini ya bada mudu daya, kamar yadda bayani ya gabata cikin kitabus siyam, shine kamar yadda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda ya fassara mana fadar Allah subhanahu wata'ala, wa 'alal ladina yudiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato muna cikin baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sifar hajji, da kuma wato yanda ake shiga birnin Makka. Gane ku, idan mutum zai shiga Makka ta wace hanya ya dace ya shiga, haka idan zai fita ta wace hanya ya kamata a ce ya fita. Kamar yadda za mu iske dalilin da malam ya zo da shi a karkashin wannan babu. A darasi da ya gabata mun shiga hadisi na farko a baban, hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ya kara musu yadda, hadisin da ke bayani game da sifar hajji ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bayan daya. Kamar yadda bayani ya gabata, wannan hadisi na Jabir wato shi ne kenan umul ba, ma'ana tushen wannan bayani. Kamar duk ahadisan da suka zo waɗanda suke bayani game da sifar hajji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to babu wanda ya yi bayani mai tsawo mai gamsarwa sama da Jabir ibn Abdullah. Mun tsaya daidai wato gabar da wato shine bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo Makka, ya yi tawafi, ya yi safa da marwa, ya gama wanda anan hatta da addu'o inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi, Jabir ibn Abdullah wato ya rawaito mana. Shine kenan za mu tashi gaba ta gaba, shine yake cewa wa fihi falamma kana yawmut tarwiya, wato yayin da ranar 8 ga watan Zulhijja, wato ta kasance ita ce ake kiranta yawmut tarwiya. Ta samu wannan suna domin sukan jidu ruwa su je su tara a nan Mina, saboda wasu kwanuka ne za a yi a nan Mina, tunda in aka je Mina sannan daga nan za a wuce Arafa, idan aka je Arafa aka wuni rana ta fada za a zo nan Muzdalifa a kwana, sannan a zo nan Mina a yi jifa, idan aka je aka yi tawaful ifada hallu Mina dai za a dawo a kwana 11 12 13. Dan haka ake kiran ita wannan ranar 8 ga watan Zulhijja yawmut tarwiya, domin ruwa ne da suke jida suke kaiwa suke tarawa a Mina. Shine yace falamma kana yawmut tarwiya, wato yayin da ranar 8 ga watan Zulhijja ta kasance, tawajjahu ila Mina, wato gaba ɗayansu da waɗanda suka yi kirani, da waɗanda suka yi tamattu'i, da waɗanda suke haji ifradi, gaba ɗayansu sai suka nufaci izuwa Mina. A nan abinda muke so mu sani, bayani ya gabata da me kirani da mai ifradi lokacin da aka zo aka yi dawafi, aka yi safa da marwa, su sun ci gaba da zama a cikin ihramin su ba su kunce ba amma waɗanda suke masu tamattu'i bayan sun gama tawafi sun yi safa da marwa a lokacin nan suka yi aski suka kunce harami a ran 8 ga wata wato suka yi wanka suka saka ihramin su sannan a lokacin nan suka yi al-ihlal shine daga murya game da abin da suke nihin yi na haji daga masaukin da suka sauka kenan a nan Makka to shine yace falamma kana yawmut tarwiya yayin da ranar 8 ga watan Zulhijja wato ta kasance tawajjahu ila Mina al-hazai gaba ɗayan su wato sai suka fuskanci zuwa Mina shi kuma wannan fita zuwa Mina sunna ce mustahabba a ran 8 ga wata kuma lokacin hantsi ake buƙatar al-hazai su fita sabani ga yau da yake cinkoson jama'a yayi yawa dan haka malamai suka bada fatawar ba laifi tun cikin dare akan iya kwasar al-hazai akai su can Mina maimakon in aka ce an wayi gari ran 8 ga wata kowane alhaji a wannan lokaci ne za a tafi Mina to cinkoson yayi yawa wasu sai ma an kai dare kafin su isa Mina tun fitar safe dan haka shi wannan kenan sunna ce daga cikin sunnonin hajji sai yace wa rakiban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya hau raƙumin sa ko mu ce taguwar shi mai suna al-qaswa kenan daga nan Makka zuwa Mina wanda wannan dalili ne yana nuna mana mustahabbancin hawan abin hawa kenan a waɗannan wurare na ibada mutum ya hau abin hawa ya tafi shine yafi dacewa akan ya tafi a kafarsa domin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin daga nan Makka da zai tafi Mina manzon Allah akan raƙumin sa ya tafi wanda kuma akalla tafiyar ta kai wajen kilo 7 zuwa 8 فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر واتو انن منا da manzon Allah ya isa wato ya sallaci az-zuhr yayin al-asr yayin maghriba yayin isha yayin asuba kowace manzon Allah ya yi ta ne a lokacin ta dan haka anan mina wato an sunnanta mana wato yin kasarin sallah an gane ko an sunnanta mana kenan yin kasarin waɗannan salloli a Mina amma kuma ba a jami'in su a Mina ba a jami'in tsakanin az-zuhr da al-asr ko maghriba da isha kowace za a yi ta a lokacin ta amma kasarin ta za a yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shine anan yace fa salla biha az-zuhr manzon Allah ya sallaci sallah ta az-zuhr a lokacin ta kenan a nan Mina kuma kasarin ta yi wala asra da lokacin la'asr yayi manzon Allah ya sallace ta wal maghriba haka ya sallaci maghriba da lokacin ta yi wal isha ya sallaci sallar isha ita ma a lokacin ta wal fajra sannan manzon Allah ya sallaci sallar asuba ita ma a lokacin ta thumma makatha qalilan sanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan gama sallar asuba manzo Allah ya zauna qalilan zamani wanda yake dan kadan hatta qala ati shams har aka kai lokacin da wato rana ta hudu gane ko har aka kai lokacin da rana ta hudu dan haka anan abinda muke so mu gane fita zuwa Mina a ran 8 ga wata wannan sunna ce daga cikin sunnonin hajji amma idan mutum bai fita ba zuwa Mina babu komai a kansa an gane ko babu komai a kansa sai dai wani abu ya tawaye daga cikin aikin hajjinsa domin fita zuwa Mina matsayin shi sunna ce kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita sannan kuma kenan a can mutum zai kwana har sai an sallaci sallar asuba bayan gama sallar asuba kuma sai an kai lokacin da rana ta hudu sannan zai bar Mina. Kenan anan kar mutum ya yi gaggawa da zaran an sallaci sallar asuba mutum ya kama hanya zuwa Arafa, wannan kuskure ne. Iya abin da yake sunna mutum ya yi hakuri har akai lokacin da rana ta hudu, kamar yadda anan ya faɗa cewa hatta bala atishaus, har aka kai lokacin da rana ta hudu fa ajaza, zan Allah ya haura kuminsa, wato ya ketare Musdalifa hatta ata Arafa, har ya tafi zai sai zuwa Arafa. An gane ko lafazin fa ajaza, ai fa ajazan Musdalifa, manzon Allah ya ketare wato Musdalifa bi sauka ba anan, manzon Allah ya ketare ya tafi zuwa Arafa, wanda tsakanin wato Mina wato da Arafa akalla tafiyar ta kai kusan kilo 13 haka ko sama da haka. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa Arafa, fa wajada al-qubba qadudu ibatlahu bi namira, wato manzon Allah sai ya samu wata ɗan bukka, wato tuntuna an kafa masa ita a nan wurin da ake kiran shi Namira. Fanasala biha, manzon Allah sai ya sauka a cikin wannan kubba. Idan aka ce kubba shine kenan albukka, kenan daki ne wanda ake yin shi na tanti, ko kuma a wancan lokaci suna yin shi ne da jemmiyar fata, wanda duk inda aka sauka kawai bugawa za a yi a kai tsaye an yi daki ba tare da ɓata lokaci ba, shine ake kira kubba. Shine yace fa wajada al-qubba, sai ya samu wata albukka, kadudure bace da hu, an kafa masa ita bi namira, wato abun da ake kiran shi namira. Namira baya cikin Arafa, yana wajen Arafa, gab da Arafa ne, wanda wannan wuri inda aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kubba, a yanzu an gina wani babban masallaci shine ake kiran shi masjidu Namira, babban masallaci ne wanda tsawon masallacin daga nan akalla ya kusa station na gari, masallaci ne wanda yake babba, wanda a nan wato ake jam'in sallah, imami ya yi khutba sannan kuma a shiga hilal Arafa. A yau shi ne ya ce hatta idza zagati shams, har aka kai lokacin da wato rana ta karkata, kenan lokacin azzahur ya yi, amara bil qaswa, wato a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yi umarni game da taguwarsa mai suna al qaswa, fa ruhilat lahu, aka daura mata sirdi, ya hau fa ata badin al wadi, manzon Allah ya je cikin wani kwari dake cikin nan Arafa, fa khataban nasa, manzo Allah ya ma jama'a khutba, wanda ita wannan khutba ta ranar Arafa sunna ce daga cikin sunnonin hajji, wanda kar mu manta bayani ya gabata khutba hudu ke akwai. Ta farko limami yakan yi ta a ran 7 ga watan Zulhijja, ran 7 ga watan Zulhijja kenan zai yi khutba, a cikin khutbar ya bayyana ma jama'a wato hukunce-hukuncen aikin hajji. Sannan khutba ta biyu wato ita ce a ranar kenan 9 ga wata, kenan khutba Arafa nan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi. Ta uku ita kuma tana kasancewa a ran 10 ga wata, lokacin da aka yi jifa. Sannan khutba ta ƙarshe ita kuma ran 12 ga wata. Waɗannan duka wato sunna ne ga limami, wato yayi waɗannan khutubobi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi, wanda galibi a cikin khutubobin manzon Allah yana bayyana ma mutane hukunce-hukuncen wannan ibada da suka sa gaba. Shine anan yace fa khababa nasa, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma jama'a khutba, thumma adzana, sannan ya yi umarni aka yi kiran sallah, thumma aqama, sannan yasa aka tare iqama. Fa salla dhuhra, wannan Allah ya sallaci sallar az-zuhr da jama'a. Bayan salam cewarsa thumma aqama, sannan yasa aka tare iqama ta sallar al-asr. Fa salla al-asra, wannan Allah ya sallaci al-asr. Anan kenan yayi jam'in az-zuhr da al-asr. Wanda yayi jami'in az-zuhr da al-asr anan Mina, wannan anan Arafa sunna ne. Kuma anan abinda muke so mu sani, kiran sallah ɗaya tak ne aka yi a farkon lokacin, amma kowace sallar sai da aka tada mata iqama. Don haka duk jami'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi gaba daya, kiran sallah ɗaya tak ake, amma kowace sai an tada mata iqama. Sabani ga malaman Malikiya su sun tafi akan kiran sallah biyu za a yi, ta farkon in an yi, sannan ta biyun ma in za a yi sai an yi kiran sallah. Sai dai suka ce na biyun sai dai a yi shi da murya ƙasa-ƙasa, ba za a buga murya kamar yadda aka yi kiran sallah na farko. Don haka dai babu wani dalili akan haka, iya abin da ya tabbata kiran sallah ɗaya ta ake, amma kowace sai an tada mata iqama. Sai ya ce wa lam yusalli bainahuma shay'an, wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bi sallaci wani abu na nafila wato tsakaninsu. Don haka duk lokacin da za a yi jami'i tsakanin salloli guda biyu, to ba maganar a dan bambanta su da wani lokaci. Ana salam cewa to abin da ya dace sai a tashi a kawo ta biyu, ba maganar a shagala wato da wasu nafilfi. Shine ya ce wa lam yusalli bainahuma shay'an, manzon Allah bai sallaci wani abu na nafila tsakanin ita az-zuhr da al-asr din da yayi jami'in. Bayan ya gama sai ya ce thumma rakiba, kenan anan abinda muke so mu gane, khutubar tana ita ke gabatar sallah. Kenan sai an yi khutuba an gama, sannan ake yin jami'in ita az-zuhr da al-asr kin. Kaga anan manzon Allah sai da yayi khutuba ya gama, sannan a lokacin nan yasa aka yi kiran sallah aka tada iqama, sannan yayi jami'in az-zuhr da al-asr. Bayan an gama shine yace thumma rakiba, sannan manzo Allah sai ya hauta guwarsa hatta atala mawqifa, wato sai da yaje guntsayuwarsa. An gane ko sai da yaje guntsayuwa a nan Arafa kenan, cikin filin Arafa. Faja'ala baqna naqatihi al-qaswa ila sakhrat, wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya maida cikin taguwarsa mai suna al-qaswa ila sakhrat, ma'ana na fuskantar waɗannan duwatsu waɗanda suke shimfiɗe a ƙarƙashin kenan dutsen da ake kiran shi Jabal Rahma. Sakhrat wasu duwatsu ne a nan Arafa waɗanda suke a shimfiɗe a nan. To anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je sai ya tsaya kenan cikin taguwar shi, kenan yana mai fuskantar waɗannan duwatsu. Waja ala hablal musha, wato manzo Allah ya maida hablal musha wani tudun yashi wanda ake kiran shi hablal musha. Idan aka ce habl shine tudun rere, al musha jam'i ne na mashi, ma'ana matafiya, sunan tudun rere ne. Shine manzo Allah sai ya maida shi baina yadaihi, shine a gabansa. Wastaqbala al-qibla, manzo Allah ya fuskanci al-qibla. Dan Jabir Allah ya kara masa yadda yana so ya tantance mana ainihin gunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya, wato a lokacin da ya shiga filin Arafa. Kenan sai da ya zo kusan dutsen da ake kiran shi Jabal Rahma, kenan akwai wasu kankanan duwatsu. To manzo Allah sai ya maida cewa cikin taguwar shi ya zamanto kenan ya fuskanci waɗannan duwatsu. Sannan gaban shi kenan akwai wani tudun yashi da ake kiran shi Hablul Musha, wanda kuma haka inda manzo Allah ya fuskanci al-qibla. To dan haka wannan yana nuna mana wato mustahabbancin tsayawa a wannan gu in har mutun ya samu dama. Amma in har bai samu dama ba, ko ina yana iya tsayawa a cikin filin Arafa kamar yadda hadisi zai zo nan gaba. Sabani ga gaba garin jama'a mafi yawa a yau zaka ga tun farar safiya alhazai sun je sun yafe sun hau saman wani dutse ba wanda ya shar'anta muku hawan dutse wannan dutse da ake kiran shi Jabalur Rahma tun farar safiya wasu tun da asuba wasu tun dare ma suke zuwa su kwana a cikin saman dutse suke zuwa su wannan to wannan duka kuskure ne maza Allah sallallahu alaihi wa sallama bi shiga ba filin Arafa sai da rana ta gushe sai da rana ta gushe sannan ya shiga filin Arafa kamar yadda bayani ya gabata da ya zo kafin gushewar rana a nan namira maza Allah ya sauka sai bayan gushewar rana bayan ya yi huduba ya yi jam'in azhar da la'asar sannan maza Allah ya shiga filin Arafa ya je ya tsaya don haka kuma wannan yana nuna mana an so wato mutum ya tsaya akan abun hawa in yana da abun hawa kenan ya hau kan abun hawansa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan taguwar shi manzon Allah yayi tsayuwa a Arafa kuma sannan an so ga shi mai tsayuwa a Arafa ma'ana ya fuskanci alƙibla ya kaskanta kai zuwa ga ubangijinsa ya daga hannuwansa ya yi ta addu'a don haka in aka ce tsayuwa Arafa kar mu fahimci cewa wuni a tsaye gaba ɗaya shine tsayuwa Arafa in aka ce tsayuwa Arafa shine mutum ya kasance a cikin wannan fili tsawon yinin shi ma'ana tun lokacin da bayan gushewar rana kenan har zuwa fadawarta ko da kwanci mutum ya yi baccinsa to sunan shi mai tsayuwa Arafa kenan mutum ya tsaya ya fuskanci alƙibla ya daga hannuwansa ya yi ta addu'a in ya gaji da tsayuwar ya zauna in ya gaji da zaman kwanci ma yana iya shine sai ya ce falam yazal waqifan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana tsaye wato a nan Arafa hatta gharabat ash-shams wato har sai da aka kai lokacin da rana ta fada wa zahabati sufratu qalilan jan fadawar rana wato ya gushi zamani dan kadan ya zamanto jan fadawar rana ya dan gushi yace hatta gabal qurs wato har aka kai lokacin da kaskon rana ya fake tare da cewa a cikin dukkan nusakin hadisin na wannan sahihu muslim haka aka samu wannan lafazi dan haka malamai suka ce akwai ihtimalin cewa hatta gabal qurs hatta anan bi ma'ana hina gabal qurs lokacin da kaskon rana kenan ya fake ko kuma ya zamanto hatta gabal qurs kenan jumla ce ta akidiyya kenan li kaulihi hatta garabati shams akan har aka kai lokacin da rana ta fada fadawar rana ko shine kenan kaskonta ya zamanto ya bacci kenan karfafawa ne akan cewa hatta garabati shams wato maza Allah bai gushe ba yana tsaye har aka kai lokacin da wato rana ta fada kenan shine dai ma'anar hatta gabal qurs har aka kai lokacin da kaskon rana ya fake kenan wa zahabati sufratu qalilan jan fadawar rana kenan ya dan gushe kenan bayan fadawar rana sannan sai da ya dan dakata jan fadawar rana ya dan tafi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa dafa'a sannan ya ingizo ya fito daga cikin hilin Arafa don haka ci gaba da tsayuwa a filin Arafa har a kai lokacin da rana za ta fada wajibi ne daga cikin wajibatul hajji dole ne duk wanda ya je ya tsaya a Arafa a cikin yini to baya halatta ya fito daga hilin Arafa sai bayan rana ta fada idan mutum ya fito daga cikin filin Arafa kafin rana ta fada to ya bar wajibi daga cikin wajibatul hajji dole sai ya bada fidiya shine sai ya yanka rago in dai ya fito daga hilin Arafa kafin rana ta fada to in so samu ne bayan ma ta fada kin mutum ya dan yi lati kadan har jan fadawar rana kenan ya dan gushe kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai fito ba daga hilin Arafa sai bayan fadawar rana shine yace kuma wa zahabati sufratu qalilan jan fadawar rana kenan ya dan tafi wato zamani wanda yake dan kada shine yace wa dafa'a sannan manzon Allah sai ya ingizo ma'ana ya fito daga filin Arafa dan haka galibi zaka ga mutane yawa daga cikin su mafi yawa wasu sukan fito daga hilin Arafa kafin fadawar rana saboda tsabar gaggawa wanda wasu tun bayan la'asar ko mu ce tun da dai an yi jami'in azhar da la'asar ma'ana tun kusan karfe 4 ko karfe 5 zaka ga mutane sun je sun shiga mota kawai sun kamo hanya so suke su mutu masu dama dama ne din sun zo da gakk da iyakar fita daga filin Arafa sukan dakata rana tana fadawa in yaso sannan su fito wasu ranar bata ma fada ba suke kokarin fitowa daga cikin hilin Arafa saboda gaggawa wannan duka kuskure ne mutum ya yi hakuri ya cika hajjinsa saboda wannan ci gaba da tsayuwar har rana ta fada wajibi ne in mutum ya bar shi dole sai ya bada fidiya shine sai ya ce wa qad shana qalil qaswa izzimama a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito daga cikin filin Arafa manzon Allah sai ya takura ma taguwarsa wato ragamar manzon Allah ya huzgo ragamar ya rike ta hatta inna ra'asaha har aka kai kan taguwar layusibu mawrika rahlihi wato yakan shafi inda shi mahayi yake dora kafarsa idan aka ce rahal shine wato sirdi kenan mawrik shine ma'ana can kusan abin da ya shafi tsakiyar wato sirdin taguwa ma'ana inda in mahayi ya kosa da hawa ya gaji to sai ya dora kafarsa daidai nan kusan wato wuyan taguwar an gane ku daidai kusan sirdi ne yake dora kafarsa domin ya dan ji dama dama to saboda huzgo ragamar da manzon Allah ya kan taguwar ya juyo har ma dafa wato nan kimorin sirdi yake inda shi wannan kin yake dora kafar kenan tunda in an huzgo ragamar kenan kan lankwashewa zai sai ya juyo in ya juyo sai ya ringa dafa inda shi mahayi yake dora kafar sa kenan nan kusan sirdin wajen wuyan ta can wajen asalin wuya ba dan komai ba saboda kasancewar in aka sakar mata kenan gudu za ta yi ta yi shi kuma kasancewar tafiya ce ta jama'a shine yace waya qulu bi yadihi manzo Allah ya janyo ragamar ya takura ma ita taguwar ya janyo kan ya lalan kwaso waya qulu manzo Allah yana nuni bi yadihi da hannun shi al-yumna na dama nan min babi idlashil qawli ala al-fi'l ma'anar waya qulu ay wa yushiru manzo Allah yana nuni bi yadihi al-yumna da hannunsa na dama yana cewa ya ayyuhan nas ya ku jama'a as-sakinata as-sakina ma'ana ilzamus sakina ilzamus sakina wannan mansubu ne alal ikra na cewa ku lazinci nasuwa ku lazinci nasuwa kamar yanda za a ringa fada sannu sannu dai sannu sannu haka manzon Allah yake ne kenan kar ayi gaggawa sai ya ce wa kullama ata hablan min al-hibali a duk lokacin da manzon Allah ya iso wani tudu daga cikin tuddai waɗanda suke da rire arkhanaha qalilan manzon Allah sai ya dan saka mata ragamar kadan hatta ta su'ada har ta haye tudu kenan in an zo tudu daga cikin tuddai waɗanda suke da rire sai manzon Allah ya dan sakar mata wannan ragamar kenan dan ta samu ta haye tudu amma daga an haye tudu in za a gangaro kuma sai ya janyo ragamar kenan ya takura mata dan kar ta sake kenan ta yi ta tafiya ta yi ta gudu kenan ya zamanto jama'a su wahala shine yace arkala ha qalilan wato wa kullama ata hablan min al-hibal a duk lokacin da ya iso wani tudu daga cikin tuddai waɗanda suke na yashi arkhalaha qalilan manzo Allah sai ya dan sakar mata ragama kadan hatta ta su'ada har akai lokacin da za ta haye tudu hatta atal Muzdalifa, ana haka har aka iso Muzdalifa, wanda tsakanin Arafa da Muzdalifa ya kai kusan kilo 10. Aka iso nan Muzdalifa, fa salla biha al-maghrib wal isha bi adhanin wahidin wa iqamatayn. Wato lokacin da aka iso Muzdalifa, wato maza Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya sallaci magriba da isha bi adhanin wahidin wa iqamatayn, wato da kiran sallah ɗaya tak amma da iqama biyu, wanda wannan tafiya wanda bata wuce ba kilo 10. Galibi wanda suke cikin mota wani lokaci wasu sai kusan karfi 10:12 dare zaka ga sun iso, saboda cinkoson jama'a. So da yawa dan kafa yakan fi dan mota sauki, tunda in a kafa ne kafin wajen kusan karfe 9 akan iso Muzdalifa. Karfe 9 in ya yawa kusan karfe 10 mutane sun iso Muzdalifa. Amma wanda yake kan abun hawa, so da yawa in dai ba waɗanda suke masu gaugawa ba, to galibi wasu zaka ga su sai wajen 12, wasu sai ma cikin dare, wasu sai ma kusan asuba zaka ga sai su. To dan haka kuma wannan yana nuna mana ita magariba da isha ba a yin su akan hanya sai an iso Muzdalifa, sai dai idan mutum ya ji tsoron kafin ya iso Muzdalifa lokacin magariba da isha zai tafi, to wannan ba laifi, kuma akan iya yin su akan hanya. Amma iya abin da yake sunna, to magariba da isha sai a jinkirta su. Idan an iso Muzdalifa anan za a yi jami'in su, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai da aka iso Muzdalifa, a lokacin nan manzo Allah ya sa aka yi kiran sallah, da aka yi kiran sallah aka tada iqama aka sallaci magariba, bayan an gama magariba aka tada iqama aka sallaci sallar isha. Anan manzo Allah ya yi jami'in azhar, wannan magariba da isha, kamar yadda ya yi jami'in azhar da al'asr a Arafa. Kenan anan abinda muke so mu gane, a Muzdalifa ma an sunnanta mana kenan jami'i na magariba da isha, kuma ita ishar kenan kasarun ta za a yi. Shi ne sai ya ce walam yusabbihi bainahuma, wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai yi ba nafila tsakanin su. Ana gama magariba kai tsaye aka tashi a kawo isha, sai ya ce thumma fataja'a Jabir, Allah ya kara masa yadda ya ce, sannan manzon Allah bayan an gama sallah sai ya kwanta, hatta qala al-fajr, har sai da aka kai lokacin da al-fajr yake to. Dan haka al-haji yayi kwancin sa ya huta, wannan shine abin da yake sunna in an iso Muzdalifa, saboda dama an kwaso gajiya tun daga Arafa an zo Muzdalifa, kuma tare da cewa washe gari kuma akwai hallo babban aiki da za a tunkara, akwai jifa, akwai soke hadaya, sannan kuma akwai zawwa maka ai dawaful ifada. Dan haka anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda rungumta ma al'umma da jin kanta, bayan yayi sallaci magariba da isha kai sai manzo Allah sai ya kwancin sa, komai bai yi ba a cikin dare har sai da aka kai lokacin da al-fajr yake to, sannan manzo Allah ya farka. Dan haka wannan sunna ne alhaji ya kwanta ya huta. Shi ne yace thumma qadaja'a, sannan manzon Allah ya kwanta yayi bacci, hatta qala al-fajr, har aka kai lokacin da al-fajr yake to. Wa salla al-fajra, manzon Allah ya sallaci sallar asuba, hina tabayyana lahu subhu, lokacin da asuba ta bayyana gare shi, ma'ana al-fajr yake to, bi adhanin wa iqamati, da kiran sallah da iqama. Manzo Allah ya sa aka yi kiran sallah aka ta da iqama aka sallaci sallar asuba. Bayan an gama sallar asuba kuma rakiba, sannan manzo Allah sai ya hau wato tabuwar sa hatta atal mash'ar al-haram. Manzo Allah ya isa gunda ake kiran shi al-mash'ar al-haram, akwai wani wuri na musamman anan wato Muzdalifa wanda ake kiran shi al-mash'arul haram. shine ubangiji ta'ala yake fada fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum aw'anam ke can da yake cewa idza aqabtum min arafati fadhkurullaha indal mash'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin shine anan yace wato thumma rakiba wato manzon Allah sannan sai ya hau taguwar sa hatta atal mash'aral haram sai da yaje mash'aral haram kaga in ba ka dawo cikin sunna baka iya gane a wani lokaci ne manzon Allah yaje mash'aral haram tunda a can kawai mai Allah ya fada mana fa idza afadtum min arafati wato idan kun kwararo daga arafa ma'ana kun dawo daga arafa sai yace fadhkurullaha indal mash'aril haram ku ambaci ubangijinku a wurin da ake kiran shi al-mash'arul haram to kaga anan da manzon Allah ya dawo daga arafa ai ya da zangoye a musdalifa anan musdalifa ya kwana bayan an gama sallar asuba ne manzon Allah ya hau raƙuminsa ko mu ce ya hau taguwarsa sannan manzon Allah ya tafi mash'arul haram da ya isa mash'arul haram fastaqbala al-qibla manzon Allah sai ya fuskanci al-qibla fada ahu ya ringa roƙon ubangijinsa wa kabbarahu ya ringa girmama shi wa hallanahu wato ya ringa kore masa duk abinda bai dace da shi ba ma'ana ya ringa kabbara da haylala ma'ana Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah manzon Allah ya fuskanci al-qibla a nan mash'arul haram yayi ta addu'a yana kabbara yana haylala shine yace fastaqbala al-qibla ya fuskanci al-qibla fada'ahu ya ringa roƙon ubangijin sa yana addu'o'i wa kabbarahu ya ringa kabbara wa hallalahu ya ringa haylala falam yazal waqifan manzon Allah bai gushe ba yana nan tsaye a nan mash'arul haram hatta asfara jiddan wato har sai da gari yayi haske kwarai har sai da aka kai kenan kusan gafda hudowar rana shine yace hatta asfara jiddan kenan har sai da gari ya waye kwarai fadafa qabla an taqulu ash-shams manzon Allah sai ya baro wato mash'arul haram gabanin hudowar rana kenan anan abinda muke so mu gane idan mutun ya kwana a musdalifa kenan sunna ne mutun ya je can mash'arul haram yayi tsaye ya fuskanci al-qibla ya daga hannunsa yayi ta addu'a yana kabbara yana haylala ya dau lokaci mai tsawo har akai gab da hudowar rana kenan bayan gari ya waye ko ina haske ya hada duniya kenan kafin kuma hudowar rana kenan ake buƙatar mutun ya bar nan mash'arul haram to dan haka in har mutum bai samu matsayuwa a nan mash'arul haram to duk inda yake a nan musdalifa mutum yana iya tsayuwa kamar yadda zamu iske hadisi manzo Allah ya faɗa cewa na tsaya a nan amma kusan da cewa musdalifa gaba ɗayan ta wurin tsayuwa ne kenan in ba dole bane ba ka ce sai ka je can mash'arul haram ka tsaya saboda kasancewar mutane miliyan nawa suke yin hajji kusan mutum miliyan 200 dan haka kasancewar shi kuma al'amari na addini al'amari ne wanda yake akwai sauki a cikin shi babu tsanantawa dan haka zamu iske hadisi manzo Allah ya nuna mana in har baka samu tsayawa a can mash'arul haram kenan ko ina mutum yana je tsayawa anan inda ka yada tabarmarka ka kwana anan musdalifa idan aka wayi gari aka gama sallar asuba sai kai tsaye ka fuskanci al-qibla ka daga hannuwanka kai ta addu'a shine sai yace fadafa manzon Allah sai ya baro wato mash'arul haram qabla an taqulu ash-shams kafin wato rana ta hudu hatta ata batna muhassir wato har ya iso wani kwari da ake kiran shi batnu muhassir ko ka kiraye shi wadu muhassir ya samu wannan suna domin anan ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsare giwa ta Abraha game da isowa Makka domin rushe Ka'aba a lokacin da aka iso wannan gu anan ne giwa ta durkushe take gaba take baya an gane ko domin muhassir an ciro shi ne daga al-hasr al-hasr bisin wato shine dakushewar abu kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa can cikin suratul mulk yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir to shine wurin ake kiran shi kenan badul muhassir ko kuma kace wadu muhassir shine yace hatta ata badul muhassir wato har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kiso wannan kwari inda Allah ya tsare giwa ta Abraha fa harraka qalilan manzon Allah sai ya buga taguwar shi ta yi sauri ta ketare wannan kwari me yasa saboda wuri ne wanda yake na fushi na Ubangiji subhanahu wataala wuri ne wanda yake na azaba shi kuma duk irin waɗannan wurare in an zo to ba a buƙatar mutum ya yi lati yayi maza ya wuce kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da suka fita yakin Tabuka da suka iso wato diyar Samud inda Allah ya halakar da Samudawa mutanen Annabi Salih maza Allah sallallahu alaihi wasallama yasa sahabbansa aka yi gaggawa aka wuce wurin kuma maza Allah ya ce ku yi kuka dan kar a je abinda ya same su kuma ya same ku kenan wuri ne wanda yake na fushin Allah subhanahu wataala Allah ya yi fushi da ku to dan haka da ya zo wannan wuri da ake kira shi badina muhassir maza Allah sai ya sukunya taguwar shi ta yi gaggawa ta ketare wurin dan haka kenan an so in an zo daidai wannan wuri kenan alhazai su yi gaggawa su wuce wurin kuma salaka tariqal wusta sanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga yabi ya shiga hanya wadda take alwusta wato ta tsakiya allati takhruju ila aljamra ala aljamra alkubra wadda take kai mutum zuwa jamra alkubra kina wanda za ta kai mutum zuwa babban rami saboda hanyoyi ne waɗanda suke da dama to akwai hanya wadda take babba ta tsakiya kenan da manzon Allah ya fito daga nan mashi'ar al-haram ya biyo ta badalin muhassir kenan manzon Allah sai ya shiga hanya wadda take ta tsakiya shine yace fum masalaka tariqal wusta sannan sai ya bi hanya wadda take ta tsakiya allati takhruju ala al-jamra al-kubra wadda take kai mutum zuwa jamra al-kubra kenan babban rami wanda wannan rami kuma shine daman za a yi jifar sa wato a wannan yini shine yace hatta atal jamrat allati inda shajara har manzon Allah ya isa zuwa rami wanda ke gun ash-shajara wato wata itaciya anan mina kenan manzon Allah ya isa kenan zuwa wannan rami wanda ake kiran shi kenan shine dai al-jamratul kubra faramaha bi sab'i hasayat wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sai ya jefi wannan rami wato bi sab'a hasayat wato da tsakon kwani guda bakwai tsakuwa guda bakwai manzon Allah ya jefi wannan rami shine yace faramaha manzon Allah ya jefi al-jamra al-kubra bi sab'i hasayat wato da tsakuwa bakwai lafazin hasayat jam'i ne na hasan ma'ana tsakon kwani guda bakwai manzon Allah ya jefi wannan rami yukabbiru ma'a kulli hasati minha tare da kowace tsakuwa da manzon Allah zai jefa to yana cewa Allahu akbar duk tsakuwar da zai jefa manzon Allah yana kabbara yana Allahu akbar Allahu akbar kuma haka ake bukata ɗaya bayan ɗaya mutum ya jefa su ba tare da latti ba kullu hasatin mislu hasal khazbi kowace tsakuwa daga cikin tsakuwoyin bakwai da manzon Allah ya yi jifa da su wato kwatancin tsakuwar fale take idan aka ce al-khazb shine fale me ake cewa fale shine mutum ya dora tsakuwa akan yatsar shi haka ya ringa falawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da haka kamar yadda yake cikin hadisin Abdullahi ibn al-Mughaffal wani dan uwansa ya kasance yana bala tsakuwa sai ya ce masa karkai manzon Allah ya hana balan tsakuwa ya ce domin balan tsakuwa manzon Allah ya ce baya kashe farauta yace in an yi dace ya samu idan wani kuma ya kunkule ma wani ido maza Allah yace kar wanda ya ringa yin haka balle zakuwa haka to shi wannan dan uwan Abdullahi ibn al-Mughaffal sai ya ci gaba da yi ya gidenawa yace in ce maka manzon Allah yayi hani kuma ka ci gaba da yi tun daga wannan lokaci ya masa gaba baya masa magana a sababin saba ma maza Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka in aka ce al-khazf wato shine bale kaga tsakuwar da ake bare da ita ko ba ta wuce girman dawon masara an gane ko ko kuma irin wannan waki wanda suke kiran shi al-ful to dan haka ba wata tsakuwa bace ba manya mutun zai dauka ya ringa jefawa wanda har an kai wasu zaka ga wai takalmi za su dauka suna jefawa wasu zaka ji suna bakaƙen maganganu suna zagin shaytani wai suna jefan shi wannan duka ba komai bane illa tsabar jahilci shi al'amari ne wanda aka sunnanta mana ana kiran shi shaytan dan haka in ka je zaka ga masu rubuta wannan shaytan babbar shaytan karabi to duka dai wannan dai abinda mutane suka sa a kansu ne dan dai a wannan shine yace hatta atali shine yace kullu hasati dukkan kowace tsakuwa mislu hazal hasala kazfi wato kwatancin tsakuwa ce ta bale kenan tsakuwar da bata wuce ba girman dawon masara kenan da sune maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi jifa sannan yace mana rama min madinil wadi kuma maza Allah ya yi wannan jifa wato daga cikin kwari wanda yake nan mai na kusa da ramin kenan saboda akwai wani kwari gangare a nan to ta nan maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi tsaya wato ya yi jifa wanda shi in kai wannan kenan ka maida mina wato a hagunkinka kuma ka maido maka ita ce a damarka a lokacin nan kenan sai mutum ya fuskanci ramu ya yi jifa bayan mutum ya gama wannan jifa shi ne ya ce a nan kenan wannan abinda muke so mu gane a ran goma ga wata kenan wannan rami ɗaya tak shi ne ake jifa kenan aljamratul kubra shi kadai ne ake jifa da tsakuwa bakwai kuma shi jifa na ran goma ga wata an so ya kasance kafin gushewar rana mutum ya je ya yi shi domin maza Allah sallallahu alaihi wasallama da safe ya je ya yi wannan jifa amma in wani uzuri ya gitta to ba laifi ko da bayan la'asar ne mutum yana iya zuwa ya je ya yi wannan jifa amma abin da ya fi dacewa kenan da safe shi ne farkon aikin da ake yi a ran goma ga wata kenan jifa bayan ya gama jifan sun man sarrafa ilal manhar sannan manzon Allah sai ya juya ya tafi zuwa wurin soke hadaya fanahara manzon Allah ya soke hadayar shi hadayar kuma manzon Allah sai da ya kuro raƙuma dari manzon Allah ya kuro da hannun shi ya soke raƙumi 63 daga jiya ta cin masa ya wakilta Aliyu ya karasa masa wannan bayan ya gama kenan jifa aiki na biyu wanda ya biyo baya a wannan yini shine kenan soke hadaya kenan in mutum yana da hadaya kenan aiki na biyu bayan ya yi jifa shine mutum ya je ya soke hadayar shi thumma rakiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau taguwarsa duk da cewa nan akwai iktisar bayan soke hadaya wani aiki ne yake biyowa bayan shi ne aski domin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya soke hadayar shi to iya abin da ya yi aski ya yi da ya yi aski manzon Allah ya yi wanka ya sanya kayan shi Aisha Allah ikara mata yadda ta shafe shi da turaren almiski kamar yadda yake cikin wata riwaya da ta gabata thumma rakiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan manzon Allah ya hau taguwarsa fa afaba ila albayti wato manzon Allah ya kwararo zuwa ɗakin Allah mai alhurma lafazin fa afaba bi ma'ana ai dafa'a manzon Allah ya ingizo kenan zuwa ɗakin Allah mai alhurma fa salla bi makkata zuhra kenan da yazo daki mi yayi shine dawaful ifada an gane ko kenan akwai al ifabatul ula akwai al ifabatus saniya al ifabat ko kuma mu ce ma uku ce akwai al ifabatul ula daga arafa zuwa musdalifa athaniya daga musdalifa kenan zuwa mina domin yin jifa al ifabatus sadisa shine daga nan mina kuma domin a zo maka ayi dawaful ifada dan haka can ubangiji ta'ala ya faɗa fa iza afaqtu min arafati idan kun kwararo daga arafa kenan al ifabatul ula kenan dawowa daga arafa zuwa musdalifa na biyu kwa daga musdalifa kenan zuwa mina domin yin jifa na uku shi kuma domin zuwa makka domin yin dawaful ifada shine anan yace fa afaqa ila albayt bazan Allah sai ya kwararo zuwa dakin Allah mai alhurma kenan domin yin dawaki shine dawaful ifada shine can ubangiji ta'ala ya mai kafada yace kun ma afibu min haifu afaba nasu wastaghfirullah wanda su da quraishawa su yin sun fita ai ba sa isa can arafa sai su tsaya a nan musdalifa su ce a su ai ba sa fita daga cikin harami su ba sa fita daga cikin harami su ahlul lahi ne ba su fita sai dai sauran jama'a su ne suke fita su je can su tsaya a arafa ubangiji ta'ala ya turo sakon kun ma afibu min haisu afaban nasu kuma ku kwararo ta inda mutane suka kwararo kuma in an fita ku je can ku tsaya a arafa kamar yadda mutane suka je can suka tsaya shine yace fa afaba ila albayti maza Allah sai ya kwararo zuwa dakin Allah mai alhurma fa salla bi makkata zuhra kenan bayan yayi dawafi ya gama a nan makka maza Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya sallaci sallah ta azhar ya sallata azhar to dan haka wannan a takaice ne hadisin kamar yanda shi Ibnu Hajar Allah ya ji kansa ya dan takaita mana akan abin da ya shafi sifar hajji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa hadisin wato hadisi ne wanda yake mai tsawo kamar yanda yake rawahu muslimun mutawwala wato al-imam muslim ya rawaito hadisin wato yana da tsawo dan haka hadisi yana da fa'idodi waɗanda suke masu yawa duk da cewa bayani ya gabata kenan a galibi akan fa'idodin wato akan kowace gaba kamar yadda mun yi bayanin a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana kenan al-mawaqitul makaniya wuraren da ake daukan harami wanda manzon Allah ya bayyana Zulhulaifa shine miƙatin mutanen Madina Jufa shine miƙatin mutanen Sham da Masar Yalamlam shine miƙatin mutanen Yaman sannan Qarnul Manazil shine miƙatin mutanen Nash sannan kuma Zatu'ir wato shine miƙatin mutanen Iraki sannan kuma waɗannan mawaki kenan matsayin miƙati ne ga duk wanda ya biyo ta kansu kamar yadda bayani ya gabata sannan kuma bugu da ƙari yana nuna mana mustahabbancin kenan yin wanka na ɗaukan harami ko da mace tana cikin jini na al'ada ko jini na biki to in za ta ɗau harami an sunnanta mata yin wannan wanka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci Asma bintu Umais a wannan lokaci manzon Allah ya ce ta yi wanka sannan ta yi kunzugu ma'ana ta ɗaure gabanta saboda zubar jini ta yi wanka ta ɗau harami sannan kuma yana nuna mana shi ɗaukan haramin an so ya kasance bayan gama sallah in bayan ka sallaci sallah ta farilla ne sai ka ɗau harami in kuma ba lokacin sallah ta farilla ba ce kenan ka yi wanka wanda wankan daman tafi yake da arwallah kenan akwai sunnatul wudu akan kanafila da ake yi raka'a biyu abinda muke so mu sani shi ɗaukan harami ba shi da wata sallah tashi mai zaman kanta kenan nafilar da ake sunnatul wudu ce sai mutum ya yi wannan nafila raka'a biyu sannan sai ya ɗau haraminsa sannan kuma hadisin yana ƙara fa'idantar da mu wajabcin ɗaukan harami daga miƙati domin ƙetare miƙati ba tare da mutum ya ɗau harami wannan ya bar wajibi daga cikin wajibatul hajji dole sai ya ba da fidiya sannan kuma da sifar yanda ake yin talbiya akan ɗaukaka murya har a kai lokacin da aka iso makka kenan in an iso makka in za a fara dawafi a lokacin nan ne ake dakatar da wato talbiya faɗar labbaik Allahumma labbaik kuma ga sifar yanda ake tawafi farko mutum zai zo ya sumbanci alhajarul aswad kenan mutum ya sanya kansa ya tsotsa din wannan dama bata samu ba ya dora hannunsa sannan ya sumbanci hannun din wannan dama ta bi bata samu ba daga inda yake sai ya nuni yana mai fada bismillah allahu akbar sannan da wannan addu'a allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika واتباعاً لسنة نبيك ووفاءاً بأهلك واتباعاً لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم haka mutun zai wannan addu'a idan zai fara tawafi wanda kuma anan mun fahimci cewa tawaful qudum da tawaful umra an sunnanta mana yin sassaka a kewayo uku na farko a dukkan waɗannan kewayo uku na farko sai dai tsakanin hajarul aswad da rukunul yamani anan mutun tafiya zai yi ba gudu ba zai yi sannan kenan wannan kewayo hudu cikon bakwai su kuma wannan mutum zai yi su da tafiya idan mutum ya gama kenan sannan an sunnanta wanda mutum ya zo bayan makamu Ibrahim ya sanya makamu Ibrahim tsakanin shi da Ka'aba kenan mutum ya yi nafila raka'a biyu ta farko bayan Fatiha ya karanta kulliya ta biyu bayan Fatiha ya karanta qul huwallahu in ya gama kuma sannan sai ya koma dawowa zuwa kenan alhajarul aswad ya sumbanta in ya sumbanta sannan kuma sai ya shiga kofar safa idan ga yanda mutum zai je ya hau kan safa ya fuskanto alƙibla ya yi waɗannan adawuri kamar yanda dai duka bayani ya gabata dan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك